بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa masu albarka ina mana barka da warhaka barkamu da haduwa a wannan masallaci mai suna Ar-Rahma Islamic Center da ke nan Jabi a cikin birnin tarayyar Najeriya wato Abuja a wannan dare wanda shine daren Litinin daidai da 2 ga watan Al-Muharram shekarar Hijira ta 1446 wanda kuma shine lissafin 7 ga watan July 2024 kamar yadda mai gabatarwa ya ambata za mu yi matashiya akan i'tiqadu al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi wato menene aqidan al-Imam al-Bukhari Allah madaukakin sarki a cikin al-Qur'ani yana cewa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim rana al-qiyama rana ce da dukiya da ƴaƴa ba za su yi mutum amfani ba sai wanda ya je wa Allah da lafiyayyen zuciya wato wanda ya je da kyakkyawar aqida kin kamar yadda a cikin hadisin al-Imam Muslim wanda ya ruwaito shi daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda Abu Huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum Allah baya kallon kamanninku da kuma dukiyoyinku wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum abinda Allah yake kallaye muku hukunci shine zakatanku da kuma ayyukanku waɗannan nasoshi guda 2 suna nuna mana muhimmancin wato abinda ke cikin zuciyarka na addini wajen tsirarka a lahira shi hadisin ya ƙara da magana ayyuka wato su sallah da azumi da zakka da aikin haji da sauran ayyuka na zahiri wanda bawa musulmi yake yi alhamdulillah galibi muna iya shaidar junan mu akan cewa muna yin waɗannan ayyuka amma kai ka san me ka kudirce a zuciyarka sai kuma Allah masanin abin da ke koye da wanda yake sarari wannan yana nuna mana muhimmancin sanin ainihin wato aqida abin da zamu kudirce a zakatanmu a wajen tsira da zamu yi a lahira saboda al'amarin aqida al'amari ne mai muhimmanci ba kamar yadda wasu mutane a zamani suke kokarin su yarfar da mutuncin aqida su dauka cewa wai hakan wani taurin kai ne ko karantar da aqida wani koyar da zafin ra'ayin addini ne ba haka bane kokarin tantance menene yake cikin zuciyarka abinda ka kudirce wanda kake bautatawa Allah da shi wanda kake fata ka gamu da Allah akan wannan wato aqidar kuma malaman musulunci sun bada muhimmanci sosai wajen rubuta aqidojin musulmi na gaskiya da kuma bayanin aqidojin musulmi waɗanda suke akwai kurakurai ko barna ko bata a cikin su ya rage gare mu mu tashi mu karanta mu fahimta kuma mu yi aiki mun zabi aqidar Imam al-Bukhari ne saboda abubuwa kamar guda uku na farko muhimmancin shi al-Imam al-Bukhari a cikin addinin musulunci ta fuskar kasancewarsa ko kuma kasancewar littafinsa littafi mafi muhimmanci a cikin literature na addinin musulunci bayan al-Qur'ani littafin Sahih al-Bukhari shine awfaqu kitabin ba'da kitabillah littafi mafi inganci a cikin musulunci bayan al-Qur'ani shine littafin Imam al-Bukhari na biyu kuma takaitacciyar aqida ce kwarai da gaske wacce ba ta da wani wato lankwasa ko wani lungu da zaka kasa fahimta sannan kuma saboda raya ilimin magabata da raya ambatansu wannan aqida ta Imam al-Bukhari asalinta wanda ya ruwaito ta a cikin littafin sa shine al-Imam Hibatullah Ibn al-Hasan At-Tabari Al-Lalakai a littafin sa mai suna sharhu usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa al imam lalakai ya rasu a shekara ta 418 bayan hijrar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama ga wadanda suka sami kofin takaddar da aka raba na ita wannan aqida za su iya bi idan ana karantawa ana dan yin bayani takaitacce insha Allah kafin nan shi imam al-bukhari sunan shi abu abdullah muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn bardizba al-ju'fi al-bukhari sunan garin su kenan bukhara an ce yanzu yana kasar kazakistan ne a can asiya mai nisa an haifa imam al-bukhari a shekara ta 194 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya girmi takwaransa ko kuma ce abokin gwamansa muslim ya girme shi da shekara 10 kuma shi muslim a haife shekara ta 204 aga 194 wannan kuma 204 sannan bukhari ya rasu a shekara ta 256 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam imam al-bukhari yana da littafai da yawa littafin shi mafi shahara shine sahih al-bukhari wanda asalin sunan shi al-jami'us sahih al-musnad al-mukhtasar min ayyami rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa aqwalihi wa af'ali shine littafin sahih al-bukhari sannan akwai littafai bayan wadannan akwai al-adab al-mufrad akwai at-tarikh al-kabir akwai ad-du'afa al-kabir afwan ad-du'afa wal matrukin akwai juz'ul qira'ati khalf al-imam akwai juz'u raf'i dayni fi salah akwai khalqu af'alil ibad duk wannan littafan kuma Allah ya huwace mana cewa dukkanin su akwai su an buga su an yada su da littafan shi ba sa cikin kafan da suka bata wannan ya isa takaitaccen bayani game da wato Imam al-Bukhari a takeice kwarai da gaske takaitarwa mai cutarwa hibatullahi al-lalaka'i a cikin wancan littafi nashi sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa ya kawo da isnadi zuwa ga wani dalibi cikin daliban Imam al-Bukhari ne suna Abdurrahman ibnu Muhammad ibnu Abdurrahman al-Bukhari yace samitu aba Abdullah naji baban Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari yaqulu naji malaminmu Malam Muhammad dan Ismail al-Bukhari yana cewa laqitu akthara min alf rajulin min ahli al-ilm yace nayi karatu a gun malamai sama da guda 1000 cikin malaman musulunci subhanallah sama da malami 1000 sai akwai mai karatu yace ahli al-Hijaz a cikin su akwai mutanen kasar Makka da Madina da Taif wannan sune Hijaz kamar yanzu kace Saudi Arabia wa makkata wal madina wal kufa da kasar kufa wal basra wa wasit wa bagdad wannan kuma duka a cikin kasar iraki ta yanzu wa sham da kuma kasar suriya wato dimashka da hims da falastin da makamantan su wa misr da kuma kasar egypt duk wadannan kasashe ya kewaya su lokacin su ne kasashen da aka san su a wajen ilimi laqituhum karratin yace malama waɗannan garin garuruwan da aka ambata na hadu da su ba su ɗaya ba ba su biyu ba qarnan ba'da qarnin lokaci bayan lokaci thumma qarnan ba'da qarnin sa'annan lokaci bayan lokaci adraktuhum wa hum mutawafiruna mundu akthara min 46 sana yace yanzu da nake magana da fara haduwa ta da malama waɗannan gari shekaru 46 wa ahli shami wa misra wal jazirati marrataini na gamu da mutanen kasar sham da mutanen kasar egypt da mutanen al jazira sau biyu wal basarati malamai na na kasar basara na gamu da su arba'a marrati na shiga garin basara sau hudu fi sinina dhawi adadin a shekaru mabambanta wal bil hijaz na gamu da wasu a kasar hijaz 6 awamin shekara 6 yayin yana yawo tsakanin makka da madina da basra afwan da taifa yana koyon karatu yace wala uhsi kam da khaltul kufata wa bagdada su kuwa garuruwan Al-Kufa da Baghdad, yace ba zan iya kididdige sau nawa na shiga garin ba. Ma'a muhaddisi ahli Khurasan, haka nan kuma na hadu da malaman kasar Khurasan, wato garin su kenan. Khurasan a lokacin shine yankin su. Minhum, daga cikin malaman da na ji wannan karatun a wurin su akwai waɗannan. Daga cikin su akwai Al-Makki ibn Ibrahim wa Yahya ibn Yahya wa Ali ibn al-Hasan ibn Shaqiq wa Qutaybah ibn Sa'id wa Shihab ibn Ma'mar. Waɗannan duka malaman yankin Khurasan, wato malaman shi na sahun farko, waɗanda ya fara karatu a wajensu kafin ya fito yawon neman ilimi a wasu garuruwa. Wa bisham, sannan na tafi ƙasar Sham na gamu da malamai irin Muhammad ibn Yusufa al-Firyabi wa Aba Mushirin Abdul A'la ibn Mushirin wa Abul Mughira Abdul Quddus ibn al-Hajjaj, waɗannan duka ya gamu da su a ƙasar Sham. Wa abul yaman al-hakim ibn nafi' wa man ba'd wa min ba'dihim iddatun kathira, yace da wasu a bayan su masu yawa. Wa bi misr, yace dan tafi kasan misr kuma na gamu da yahya ibn kathirin wa aba salihin katib al-layth ibn sa'd, na gamu da yahya ibn kathir, na gamu da malam abu salih, sakataren wani babban malami ne suna al-layth ibn sa'd al-misri rahmatullahi ala al-jami'. Wa Sa'id ibn Abi Maryam, na gamu da malam Sa'idu dan Abu Maryam. Wa Asbagh ibn al-Faraji wa Nu'aym ibn Hammad. Wa bi Makkata, sai na dawo garin Makka, na gamu da Abdullah bin Yazid al-Muqri wal-Humaydi, na gamu da malam Abdullah dan Yazid al-Muqri da al-Humaydi, shi da Abdullah ibn Zubair kenan. Wa Sulaiman ibn Harbin qadi Makka, da alƙalin garin Makka mai suna malam Sulaiman ibn Harb. Wa Ahmad ibn Muhammad al-Azraqi, da malam Ahmad al-Azraqi. Wa bil Madinati, sannan na isa garin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, na gamu da malamai irin su Isma'il ibn Abi Uwais, malam Isma'ilu dan Abu Uwais, wato abinna ibn ukhti Malik. Wa Mutarraf ibn Abdullah ibn Shikhir kenan. Wa Abdullah ibn Nafi' az-Zubairi, da malam Abdullah dan Nafi'. Wa Ahmad ibn Abi Bakr Aba Mus'ab az-Zuhri, Abu Mus'ab az-Zuhri shine Ahmad ibn Abi Bakr. Wa Ibrahim ibn Hamzata az-Zubairi, da malam Ibrahim dan Hamza. Wa Ibrahim ibn al-Mundhiri al-Jizani, da malam Ibrahim al-Jizani. Waɗannan duka a garin Madina. Wa bil Basrati, sai kuma na tafi garin Basra, na gamu da Aba Asim Ad-Dahaka bin Makhlad Ash-Shaybani, mala Abu Asim Ash-Shaybani. Wa Abul Walid Hisham ibn Abdullah, da malam Hisham dan Abdullah Abul Walid Al-Basri. Wal Hajjaj ibn Minhal wa Ali ibn Abdullah ibn Ja'far Al-Madini, Ali ibn Al-Madini kin. Waɗannan duka malaman ƙasar Basra. Wa bil Kufati, ya sake cewa sai kuma na je garin Kufa, na gamu da Aba Nu'aym Al-Fadl ibn Dukayl, malam Al-Fadl ibn Dukayl. Wa Ubaidullah ibn Musa Al-Qawariri kenan. Wa Ahmad ibn Yunus, da malam Ahmad ibn Yunus. Wa Qabisa ibn Uqba, da malam Qabisatu. Wa ibn Numair, da malam Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Wa Abdullah wa Uthmana, da wasu malamai guda biyu, Abdullah da Uthman ibn Abi Shayba, ɗan gida ɗaya ne wa da kai. Wa bi Baghdad, yace sai kuma na shiga Baghdad, na gamu da malamai irin su Ahmad ibn Hanbal, al-Imam Ahmad ibn Hanbal, wa Yahya ibn Ma'in, da abokinsa malam Yahya dan Ma'in. Wa Aba Ma'marin, da kuma wato wani malami mai suna Abu Ma'mar, shine abin nan kenan, Ibrahim ibn Isma'il, Isma'il ibn Ibrahim al-Huzani. Sai kuma yace wa Aba Khaythama Zuhair ibn Harbin kenan. Wa Aba Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam. Wa min ahli al-Jazira Amr ibn Khalid al-Harrani, malam Amru mutum al-Jazira. Wa bi Wasit, na gamu da malam Amr ibn Aun al-Wasit. Wa Asim ibn Ali ibn Asim, duka al-Wasit. Wa bi Maru, a garin Marwa kuma na gamu da Sadaqata ibn Fadl. Wa Ishaq ibn Ibrahim al-Handali ibn Rawiya kenan. sai ya ce waktafaina bi tasmiyati haulai, sunayen malaman ya isa ka kai zama wani dictionary na sunayen malamai kawai, ya ambaci sun fi 40 kaga yanda yace dubu kafin nayi za a watsi a banna nan di kare yace sunayen malaman ya isa haka kai ya kuna mukhtasaran dan kawai a tsaya iya haka wa Allah ya tula zalika kuma shi samuwa muka bamu ce wani shine dan wani dan wani mutumin gari kaza ba dan ka abun kuma ya canza salo eh fa ma ra'aitu ahadan wahidan minhum yahtalifu fi hadhihi al-ashya. Malam Bukhari yace abinda zan fada na cikin aqidin nan na malaman ahlus sunna na malaman farko a cikin musulunci na malaman salaf a cikin duk malaman nan waɗanda na ambata da sauran waɗanda ba ambata ba babu wanda ya saba mu wannan aqida. So da kai wannan aqida Bukhari yana ruwaito mana aqida sama da malami dubu ne a cikin musulunci. Yace anna dina qaulun wa amal, lalle shi addini wato imani kenan, a magana ce da kuma aiki. Wato addinin musulunci abinda zaka yi imani ka zama musulmi mumini shine ka kudirce a zuciya bayan ka furta da baki zuciyarka ta kudirce cewa babu sarki abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, sannan kuma a gani a aikace wato ayyuka na ibada irin sallah da azumi da sauransu aga kana yin su a aikace. Wa zalika liqaulillahi ta'ala, saboda Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sala wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyima. Allah ya ce babu abinda aka umurce su face su bauta wa Allah suna mai tsantsanta masa addini. Kaga tsantsanta addini a cikin zuciya kenan, ikhlasi a cikin zuciya, hunafa su zama akan miƙaƙƙiyar hanya siratul mustaqim, sannan kuma wa yuqimus sala kuma an umurce su da su tsaya da sallah. Kaga tsantsanta aqida a cikin zuciya shine wato qaulun kenan, sannan kuma da i'tiqad sai kuma wa yuqimus sala shi kuma aiki. Saboda addinin musulunci baya yiwa sai an kudirce a zuciya an fada da baki an kuma yi aiki. Kar a ce mutum ka daina yin kaza kuskure ne sai ya ce ai imani attaqawa ha huna, imani a nan yake a zuciya, ka san kowa ya san wannan hadisi haka dai haka zai fade shi Juzafar. Gaskiya ne imani a zuci yake, amma kuma in imanin na gaske ne za a ga tasirin sa aiki. Wa anna alqur'ana kalamullah, Imam al-Bukhari yace kuma alqur'ani magana Allah ne, ghayru makhluqin ba halitta bane. Wannan qur'ani da muke karantawa kullun zancen Allah ne, Allah ne ya aiko shi shi yayi wahayinsa ta hanyar Jibril alayhi salam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine aqidar musulman farko, ita ce aqidar da qur'ani din yazo da ita. Saboda mene? Malam Bukhari yace liqaulihi, saboda fadin Allah, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, lalle Allah ubangijinku shine mahaliccin sammai da ƙasa da ya halicce su cikin kwanaki guda shida. Thumma stawa alal arsh, sannan ya daidaita akan al'arshin sa. Yughshil laylan nahara, shike shigar da dare akan yini. Yatlubuhu hafifan, daren yana neman wunin wurjanjan. Washamsa wal qamara, ai khalaqa ash-shamsa wal qamara, kuma shi halicci sammai afwan rana da wata. Wan nujuma, ya halicci kuma taurari. Musakharatin bi amri, waɗanda suke bin dokokin da Allah ya tsara musu, ba sa fita daga abin da Allah ya tsara musu na fitowarsu da tafiyarsu da gushewarsu da mayewa junansu. Kaga cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ya ambaci cewa waɗannan abubuwan halittu ne da Allah ya halitta, sannan kuma akwai umarnin da Allah ya musu. Shine mene? Musakharatin bi amrihi, to wannan umarnin shine magana Allah da ina fata mun gane wannan. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il, mai riwaya yace mana Malam Bukhari yace mana qala ibn Uyayna, Malam Sufyan dan Uyayna yana cewa fa bayyana Allahu al-khalqa min al-amri, Allah ya bambance tsakanin halittarsa da kuma umarninsa, li qaulihi, a irin fadin sa cikin A'raf ala lahul khalqu wal amru. Ku saurara, Allah shi yake da halitta waɗannan sammai da ƙasa da taurari da rana da wata da mutane da aljanu da duwatsu, duka waɗannan halittun Allah ne. Sannan wal amru, sannan kuma Allah yana da umarni da yake ce ma waɗannan halittun. Qala laha wal ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'id, shine umarni din. Tabarakallahu rabbul alamin, sarki ya tabbata ga Allah ubangijin talikai. Wa annal khaira washarra bi qadarin, kuma waɗannan malamai gaba ɗayan su, inji Bukhari, na same su sun yi imani da cewa duk abin da ke faruwa a duniya ga ɗan adam ko al'umma gabaki ɗaya, wannan abin alkhairi ne ko sharri, to daga Allah ne. Allah ne ya kaddara, ba wani abu da zai taɓa faruwa gare ka ba sai Allah ya ga dama, sai Allah ya yarda, sai Allah ya sa an rubuta, sai Allah ya zartar, sannan zai faru gare ka, gare ni, gare mu gabaki ɗaya. Saboda faɗin Allah, qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq, Allah ya ce ka ce ina neman tsari da ubangijin safiya, min sharri ma khalaq, ya tsare ni daga sharrin abin da ya halitta. Wato a ce a cikin abin da Allah ya halitta akwai abin da Allah ya kaddara sharri ne da ke iya saman bayinsa, kuma Allah ya umarce su da su nemi tsari daga wannan sharrin. Wali qawlihi, kuma saboda faɗin Allah a cikin suratul Saffat, wallahu khalaqakum wama ta'maluna, Allah shi ya halicce ku kuma shi ya halicci duk abin da kuke aikatawa, duk wani motsi da tashi da faduwa da shiru da magana da zama da kwanciya da rayuwa da mutuwan mu gaba daya, duka halittun Allah ne. Wali qawlihi, kuma Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, komai da ka gani a duniyan nan ji Allah mun halicce shi da kaddarawan mu a bisa tsarin da muka ga dama. Walam yakunu yukaffiruna ahadan min ahli al-qiblati bil-dhamb, waɗannan malaman da na ambata, inji malam Bukhari, da waɗanda aka kira sunansa a nan, da wanda ya ishara sama da mutum dubu, yace ban same su suna kafirta musulmi ba saboda yayi zinubi. Liqaulihi, saboda faɗin Allah, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah ya ce lalle Allah baya gafarta ma wanda ya mutu yana shirka, amma yana gafarta ma duk abin da ya koma bayan haka ga wanda ya so. Aqidar musulmi shine duk musulmin da ke faɗin la ilaha illallah to musulmi ne, har sai in yayi wani abu da ya warware wannan musuluncin, kuma ba za a tabbatar da warware musuluncin ba sai an tsaye mai da hujja, sai malamai mujtahidai ko alƙali ya tsaye mai da hujja, ya same shi guilty as charged, sannan za a ce ya zama kafir. Ba ga maganar mutane sai kafirta musulmi ba, wannan saurin kafirta musulmi aqidar khawarija ne, aqidar yan kalakatu da yan boko haram, su ne da kayi wani kuskure sai su ce kai kafiri ne, kuma da zaran sun kafirta ka sai su halasta jininka, za su iya kashe ka, su kame ƴaƴanka da matanka a matsayin bayi, su kwashi dukiyarka a matsayin ganima. Saboda haka kalma ce mai nauyi kwarai, ba ta faduwa ƙasa banza, kamar yadda hadisi yake cewa duk wanda ya kafirta ɗan uwan shi musulmi, ko dai shi wanda aka kafirta ya tabbata kafiri, ko kuma kai da ka kafirta shi in shi ba kafiri bane, za ta dawo kanka. Allah ka tsare mu. Wama ra'aitu fihim ahadan yatanawalu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, Malam Bukhari yace kuma ban samu wani cikin malamaina wanda yake muguwar magana ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake zagin su ko yake cin mutuncin su ko yake aibata su ko yake zabarin kurakuran su. Wannan kuma shine al'ada da addinin Rafida, wanda anan kasa ake ce ma ƴan Shi'a, su aikin su, aqidar su, nakiya mafi zaki a cikin addinin su shine zabarin kurakuran sahabbai, musamman wasu sahabbai da suka riga suka cusa wa zukatansu kyama da gaba da kiyayyarsu, su Abu Bakrin da Umar da Uthman da Aisha da Hafsa da Muawiya da ire-irensu radiyallahu anhum ajma'in. To wannan mummunar aqida ce, hanya ce ta bata, malaman musulunci suna kyamarta kwarai da gaske. Allah ka tsare mu daga wannan mummunan sharri. Qalat Aishatu, Aisha take cewa umiru an yastaghfiru lahum, na bayan sahabbai tun daga kan tabi'ai har ƙarshen duniya, Allah ya umarce mu ne da mu nema musu gafara. ba mu kirga kurakuran su ko mu zage su ko mu aibata su ko kuma mu juya ayyukan su na kirki mai musu muguwa fasara ba. Allah yana cewa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wato alladhina ja'u min ba'dihim cikin suratul hashr waɗanda suka zo a bayan sahabbai mutanen Makka da Madina in dai mu'minai ne to me suke yi ya kulna suna cewa rabbana ighfir lana ya Allah ubangiji ka gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma ka gafarta ma ƴan uwanmu da suka rigaye mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah karka sa kiyayya a cikin zakatanmu game da mu'minai dinda aka ce mu'minai sahabbai sune farkon mu'minai dinda ka ji ya ayyuhal ladina amanu by default da su ake kai kana iya shiga ne by extension in ka bi su akwai kuma wanda ma ba za ta kawo kanka ba ta tsaya iyakacin su ya nabiyu wa in garata min ahlika tubayu almu'minina maqa'idan lilqitali kaga iyakacin su ne haka can da aka ce idan an ci abinci a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a fita menene ayin wa idza qaimtum fantashru wala musanisa li hadid da aka kira mu'mina aka ce su daina zama a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi walima inna zalika kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum aka ce su dinga fita kaga wannan kai bai shafe ka ba don baka rayu a lokacin ba kuma an ce mu'minai ne su so wanda duk za a ce ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum ya ayyuhal ladzina amanu ati'ullaha ya ayyuhal ladzina amanu kaza 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 da su ake farko kafin ya kawo kan wani to indai kai mu'mini ne da gaske dabi'a da ake so a gani daga gare ka shine ka nema musu gafara da ahuwa kuma ka ce Allah ubangiji ka sadar da mu da rahama mu da su wanda duk yake zagin su kaga ya fitar da kanshi daga cikin wannan lissafin kenan wa kanu yanhauna anil bid'a wannan malamai inji Imam al-Bukhari sun kasance suna jan kunne suna wa'azi suna tankiya akan a guje ma bid'a a cikin addini kirkiro abubuwa wadanda ba su da asali kuma a ce addini ne ala malam yakun alaihi nabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabu duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallama bai aikata ba sahabbai ba su aikata ba in ka zo da shi kace addini ne sai malaman farko malaman salaf sai su ce bid'a ne sai su yake ka sai su ce a guji irin abinda kake aikatawa to wannan yana daga cikin aqidar malaman farko cikin musulmai shine yaki da bid'o'i saboda mene liqaulihi saboda fadan Allah madaukakin sarki da yake cewa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ku riko da igiyar Allah ga baki dayan ku kada ku rarraba wali qaulihi da kuma fadin Allah madaukakin sarki wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ku samu shiriya shine kawo bid'a ma'anar aikin sa yana cewa ne a cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar akwai abinda ya kamata ya koyar ya manta ko ya bari ko yayi kwange ne kuma na cika kaga ya bude abinda aka rufe alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah ya rufe addini da wannan kisa wani bayahudi ya ce ma sayyidina Umar da mu aka sauka da wannan aya sai mun riki ranar da aka saukar da ita a matsayin ranar wani biki na musamman na celebrating din wato comprehensiveness na addinin musulunci Umar ya ce mu mun san ranar mun san wurin mun san lokaci amma ba za mu yi wannan bikin ba domin an yi haka an yi bid'ar kenan an kirkiro wani biki wanda babu shi saboda haka jama'a mu guji bid'a kansa ce mai bata addini wa yahuthuna ala ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallama wa atba'uhu sannan waɗancan malaman suna kwadaitarwa suna kira suna wa'azi suna jan hankalin mutane zuwa ga lazimtar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake akai shi da sahabbansa wato bin sunna kenan ya zamana duk abinda zaka yi na addini da rayuwarka ka dinga cigita yaya annabi yayi kaza yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah yaya azumi yaya fitar da zakkar shi yaya aurar da ƴaƴan shi yaya rayu da iyalansa yaya hulɗa da makwabtansa yaya kasuwancin sa yaya zaman lafiya yaya yaki da abokan gabansa ya zama komai naka abin koyinka shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya. Waɗannan malamai da Imam al-Bukhari abinda suke ta koyarwa kenan ba dare ba rana. Wa anna hadha sirati liqaulihi wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, saboda fadin Allah a cikin suratul an'ami kenan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Allah yace ka ce musu kuma wannan hanya da aka yi muku bayani ita ce tafarkina miƙaƙƙe, fattabi'uhu, kuma wannan tafarkin shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'u subula, kada ku bi hanyoyi na bid'a, fatafarraqa bikum an sabili, sai ta raba ku da hanyar Allah. Hanyoyin bid'a su raba ku da hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da san da aka yi bid'a kwaya daya za ta toshe kofofin sunna da yawa. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan hadithin sai ya yi zane, ya miƙe zane guda daya, ya yi wasu ƙananan zane-zane a gefe, ya ce wannan dogon zanen shine siratul mustaqim da nake kan shi ni da sahabbaina. Waɗannan ƙananan hanyoyin kuma ya ce su ne as-subula, su ne hanyoyin bid'a da ɓata da ɓarna. A bakin kowace ƙofa ta bid'a akwai wani sheɗani wanda ya tsaya yana kiran mutane. Da haka kowace bid'a za ka ga tana da wani jagora, tana da wani commander, tana da wani lieutenant wanda ya tsaya tsayin daka. Yunfiqul ghali wan nafis, yana ciyar da komai nashi mai tsada da lokacinsa da energinsa da iliminsa. Na ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, suna ta kokarin sai sun batar da bayin Allah, sun kai su wannan hanya ta bata. Amma Allah cikin hikimarsa yace fasa yunfiqunaha thumma takunu alaihim hasara thumma yughlabu, yace zalikum wasaqukum bihi la'allakum tattaqun. Wannan kira izuwa gaban tafarki madaidaici sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da guje ma tafarkin bid'a shine abinda aka ja kunnan ku akan shi. Idan kun yi haka za ku zama masu jin tsoron Allah. Wa allanu nazi'a ahlal nazi'al amra ahlahu, daga cikin abinda malaman nan suka yi kira izuwa gare shi shine hani daga jayayya da ma'abota shugabanci akan shugabansu, wato daga cikin aqida ahlus sunna wal jama'a, waɗanda duk waɗancan malamai suka kira izuwa gare ta shine wato jayayya da shugabanni akan mulki, kamar yadda ƴan shi'a suke yi, kamar yadda khawarija suke yi, kamar yadda mu'tazila suke yi. Waɗannan aqidun guda uku a cikin tarihin musulunci sune suka shahara da jayayya akan shugabanci, sune suka shahara da yin fito na fito da masu shugabanci da masu riƙe da muƙamai na jagorancin musulmai. Amma ahlus sunna wal jama'a ba a san su da haka ba, ba aqida ahlus sunna wal jama'a bace jayayya da fitina akan shugabanci. Saboda haka waɗannan malamai duka sun yi hani game da haka li qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Saboda manzo Allah yana cewa salafun, abubuwa guda uku, la yaghullu alaihinna qalbu mri'in muslim, zuciyar duk wani musulmi ba ta da gilli, ba ta da baƙin ciki akan waɗannan abubuwan. Wato duk musulmi ba shi da matsala game da abubuwan nan guda uku da za a ambata. Na farko ikhlasul amali lillah, duk musulmi na ƙwarai ba a samun zuciyar shi ta zama babu ikhlasi, ana samun shi yana yin abin da yake yi na addini ne alalin zuciyar shi fara yana yi ne don Allah, na ɗaya kenan. Na biyu wa ta'atu walatil amr, abu na biyu kuma shine wato duk mutum musulmi na ƙwarai yana biyayya ga shugabanni matukar ba su umarni da saban Allah ba, sawa'un shugabannin nan mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki ba. Inda ba za a musu biyayya ba kawai shine idan sun yi umarni da saban Allah, kamar a samu wani shugaba ya ce to ba za a dinga yin sallah ba, ko na hana yin azumi, ko na hana zakka, to wannan ba za a bi shi ba. Amma in yayi umarni akan wani abu a cikin mulkinsa wanda babu inda ya saba wa Allah madaukakin sarki, yayi wannan umarnin ne ko hani saboda wata maslaha ta rayuwa, to wannan wajibi ne a mishi biyayya don a samu zaman lafiya a cikin al'umma. Saboda tashin hankali da fitina da ke biyo bayan rigima da shugabanni ba ta da abin kwatanci. A kalirin abin da yake faruwa a ƙasashe irin su Libya, irin Syria da nan kurkusa ba daɗe wannan ba, irin Sudan, wanda da abin da ya jawo haka shine rigima da zanga-zanga da aka dinga wasu shugabanni, sai zama inda aka shiga a yanzu to yafi inda aka biyo aka taho matsala. Idan ake ganin shugaba a matsayin baya kyautawa, maka ce ayi rigima, ayi tashin hankali, ayi kashe-kashe, ba za a shiga tashin hankali da fitina wata ta ninninka wadda ake ciki. Saboda haka musulunci ya hana haka, saboda wato tsare jinin musulmai da mutuncinsu da kuma wanzar da zaman lafiya a cikinsu. Allah ka kare ku. Waluzumil jama'atihim, da gaskiyar abin da musulmi bai jin damuwar aikatawa, akwai lazumtar kasancewar shi a cikin al'ummar musulmi. Wato musulmi bai warewa ya zama ɗan tawaye, ya koma gefe, ko ya shiga daji, ya dinga auno bama-bamai, ko ya dinga zuwa yana kashe musulmai, ko ya dinga kidnapping, ko ya dinga tada bama-bamai. Duk waɗannan ba aikin musulmi ba ne. Duk wannan wata muguwar aƙida ce maras kyau. Babu wanda yake yin ta sai wanda yake ya lalace a cikin musulmai, ba tafarki ne mai kyau ba. Haka nan wanda zai ware masallacinsa daga na al'ummar musulmi don ya raba kansu, ko wanda zai ware wato tafiyar da musulmai suke a wani gari ko a wata al'umma ko a wani waje, ya fasa kan al'ummar musulmi, duk wannan ɗabi'a ce mummuna, addini ne mara kyau. Fa inna da'awatahum tuhitu min wara'ihim, kiran su zuwa ga wannan ya game gaba daya. Wato musulmai sun yi ijma'i akan wannan, ko kuma addu'ar da musulmi za su yi ma wanda ya saba ma wannan su ce Allah wadaran shi, to za ta ƙara a ainihin wato lalata shi. Wa Allah ya rasaifa ala ummati thumma akkada fi qawlihi ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara ma wannan aqida ƙarfi a cikin fadin sa, ati'u Allah wa ati'u ar-rasula. Ya ku musulmi, ku yi da'a ga Allah ubangijinku, sannan ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa ulil amri minkum, kuma ku yi da'a ga shugabanni waɗanda ke rike da al'amarinku. Wa Allah ya rasaifa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan malamai dukansu suna cewa haramun ne wani musulmi ya ɗaga takobi, ya ɗaga makami, ya yaƙi ƴan uwanshi musulmi, ya ce bai yadda da zaman da ake yi ba, ko ya ce bai yadda da shugabancin da ake ba, ko zai ware ƙasar shi irin abin da wato bandit suke yi, ko irin abin da ƴan biyafara suka yi da ire-iren shi. Duk wannan tashin-tashina ba ta dace da aƙidar musulmi. Dama su ƴan biyafara ba musulmi ba ne, to a cire su a lissafin ko? To amma wanda suke claimin musulunci, kamar wanda suke banditry, ko wanda suka yi aƙidar Boko Haram da makamantansu, duka ya saba wa aƙidar musulmi na ƙwarai, ya saba wa musulunci ka ɗauki makani ka fara kashe musulmi, ya saba wa musulunci ka ware ka zama ɗan tawaye kana kashe al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu shakka wannan mummunar ɗabi'a ce, wajibi ne ga duk wanda yake yin tuba, wajibi ne kuma ga shugabannin al'ummar musulmi masu riƙe da muƙamai su tashi haiƙan su ga cewa sun samar da al'umma wato solution akan wannan matsaloli, sun samar da kyakkyawan tsaro wanda zai tsare lafiya da dukiyoyi da rayukan musulmi da mutuncinsu. Allah ya kawo mana su. Wa qala al-Fudayl, al-Fudayl ibn Iyad rahmatullahi alayhi yake cewa law kanat li da'watun mustajaba lam aj'alha illa fi imamin, yace da a ce na san wata addu'a wacce idan nayi ta Allah zai karbe ta kai tsaye, to da zan yi addu'an ne in ce ya Allah ka shiri shugabanninmu, ya Allah ka sa shugabanninmu su zama mutanen kirki masu tausayi, ya Allah ka sa su yi mulke mu da kyakkyawan mulki wanda zai kawo jin daɗi da kwanciyar hankali da albarka a bayan ƙasa. Ba zai addu'an dan kanshi ko ya addu'an dan ya tsine ma shugabannin ba, ya ce zan yi addu'a ne dan Allah ya shirye su, saboda idan suka gyaru, li'annahu idza saluha al-imamu amina al-biladu wal-ibadu, yace saboda idan shugabanni suka zama nagartattu, to mutanen gari da shi kanshi da ita kanta ƙasar da bayin Allah duka za su samu zaman lafiya, za su samu nagarta, al'amari zai gyaru ƙwarai. ina zumbu ya kamata mu kowa fahimta wannan ko rashin samun shugabanni na gari shi ya rikirkita mana al'amarin kasashen mu suka zama gasu ga kamar su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana alkhairi ya kawo mana kuma albarka ya kuma gyara mana shugabannin mu dan mu samu gyararriyar ƙasa mai albarka mai alkhairi wanda za ta zama wato mai daɗin rayuwa mai saukin al'amari mai aminci wa qala ibn al-mubarak kuma abdullahi dan mubarak al-hanzali amirul mu'minin fi al-hadith yake cewa ya muallim al-khair man yajtari'u ala hadha ghayruk wato yake ma shi malam fudailu dan iyab fatan al-khair da yaji wannan magana yace ya kai malamin al-khair babu wanda ya isa ya faɗi wannan magana kamar ka wato cewa addu'ar da kake da ita ba za ka yi ma kowa ba inda ka san wata addu'a wadda da zaran ka yi Allah zai karba da ba wanda za ka yi ma ita sai shugaba kuma wannan malamin da yayi wannan magana Al-Fudail ibn Iyad ya kasance malami ne cikin waliyan Allah wanda ma an rawaito cewa idan yayi addu'a din Allah yana karba yana cikin mujabud da'wa saboda haka ya dade yana amfani da irin wannan addu'a wajen yi ma shugabanni addu'a ta gari to mu iya mu saba wa bakunan mu da yawa shugabannin mu addu'a alkhairi Allah ya shirye su Allah ya sa albarka a cikin mulkin su Allah ya hana su zalunci Allah ya karkato da zakatun su zuwa ga tausaya mana mu saba da irin wannan addu'a kar mu dinga tsine musu muna ƙara naffara su cikin daji muna ƙara karkatar da su daga aljada daga hanya madaidaiciya yawa masu albarka kun ji khulasar abinda al-Imam Hibatullah Al-Lalaka'i ya rawaito a cikin littafin sa na sharhu usul itiqadi al-sunnah wal jama'a wanda aka kira da suna itiqadu al-Imam Muhammad ibn Isma'ila al-Bukhari rahmatullahi alayhi kun ji madarar aqidar magabata kenan ayoyi ne kawai da hadisai ingantattu babu zancen wani kwana-kwana ko wani abu da mutum common human being wanda yake da common sense zai gane da abin da aka fara saboda ka daina firgita mu da cewa ai karatun aqida wata sarƙaƙiya ce ko wani zance ne mai kama da zaurance ko wani al'amari ne mai wuyar fahimta ba haka bane ka ji karatun da ya gashi kamar ABCD warawara dalla dalla babu wani kunshi babu kuma wani abu mara mai wuyar fahimta a ciki babu wani abu da zaka tsaya kana questioning ko kana interrogating ko kana doubting cewa dan me za a faɗi kaza domin duk abubuwa ne waɗanda suke suna wato suna nufata zuwa ga gyara maka imaninka da ke zuciyarka da gyara maka tunanin da ke cikin kanka da kuma samar da zaman lafiya da kyakkyawar mu'amala tsakanin musulmai daga cikin abin da ke kawo rigingimu misali a cikin al'ummar musulmai akwai kafirta musulmi da wasu suke yi mutum ya zama yana da saurin sakin baki wajen kafirta ɗaiɗaiwa musulmi mu gane bambanci tsakanin cewa kaza kafirci ne shine wato yin hukunci akan ayyuka da kuma wane kafiri ne to shine kafirta musulmi shine abin da aka hana sannan da gaskiya abin da ke kawo rigima shine wasu su ce sai sun maida zagin sahabbai a matsayin addini kuda kuke rayuwa nan Abuja ai yan shekarun nan na kusa kun ta fuskanta matsalolin da muka daima fuskanta a garin mu na Zariya ko da aka dawo suka dawo nan garin suka yi ta tada zaune tsaye ba ji ba a san hawa ba san sauka ba zo su tsara titi aita dauki ba dadi su da jami'an tsaro su jawo mutane asara su firgita al'umma kaga wannan bai da wani ma'ana bai da wani amfani to irin wannan ake so a guje mawa kokarin su ce dole sai sun addinantar da wannan mummunar ɗabi'a sannan a jiba irin rigingimin da aka yi a ƙasar nan sakamakon tashi da su Muhammad Yusuf suka yi ta zagin shugabanni suka yi ta aibata masu mulki ƙarshe suka ɗauki makami suka fara kisa tun suna kashe jami'an tsaro ne kawai na gwamnati ba ruwansu da mu civilian ƙarshe suka fara kashe kowa wannan ajin hayan da muke magana wannan fitina ba a gama ta ba kuma wannan fitina ita ce ta yi reshe ta ƙara fadi ta haifar da mene ta haifar da banditry wanda yake a yankunan northwest kasashen jihohinmu na Kaduna da Katsina da Sokoto da Zamfara da makamantansu wanda gashi nan bala'in ya ishi kowa din ne ya jawo shi shine rashin bin kyakkyawar aqida rashin tsayawa inda aka ce a tsaya game da mu'amalantar shugabanni Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nan gaba za a yi shugabanni masu san kai innakum satarawna min ba'di athara wa ashya'a takrahunaha za ku ga san kai irin kamar da ake ganin shi yanzu za ku ga nepotism za ku ga selfish interest na shugabanni shine kawai a gaban su da su da iyalansu da kakos ɗinsu da waɗanda Allah ya ba ya tarfa wa garinsu nono a zamaninsu su kadai suke morar ƙasa shine san kai da annabi ya ce za a gani amma sai ya ce mene ce sai ku yi hakuri annabi ya ce ku tashi ku yi fada da su ba ya ce ku yi hakuri har ku gamu da ni a tsallaken siradi wurin shan ruwan alkausar Allah ka sa muna cikin da su sha annabi ya ce ma Abu Zarrin ya kake gani idan aka wayi gari aka samu shugabanni macuta mamugunta marasa imani Abu Zar ya ce sai in zare takobi na in kwaci haƙina ya ce a'a kar kai haka ya ce to ya zan yi da su ya manzo Allah ya ce ka ba su haƙƙin da yake nasu a kanka kai kuma naka da ke kansu ka bari Allah ya kwatan ma wannan su ne wannan ita ce karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da mu'amala da shugabanni to yayin da waɗancan mutanen ƙasar Borno ɗan Boko Haram suka ƙi fahimta wannan karatun shine suka tada wannan tashin-tashina wanda fitina sai ta shafi kusan kowa to inda Allah yake cewa wataqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina wacce ba za ta shafi waɗanda suka jawo ta su kadai ba sai ta fantsama har kan waɗanda babu ruwansu so da kayan wa masu albarka ina wa kaina wasici da kuma saurare na cewa mu bi aqida mai kyau mu bi ingantacciyar aqidan musulman farko dan mu tsira a nan duniya kuma mu samu salama a cikin zukatanmu kuma mu mutu da kyakkyawar aqida mu tsira mun ji dai fadin Allah madaukakin sarki yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim babu wanda zai tsira a lahira sai wanda ya zo wa Allah da lafiyar aqida lafiyar aqida ita ce qalbun salim zuciyarka ta zama babu shirka a cikinta babu bid'a babu barna babu sauran munanan aqidu irin waɗannan da aka yi ishara zuwa gare su wa ɗan uwa masu albarka a nan zan takaita insha Allah abinda na faɗa ya zama daidai ya dace da kuma abinda Allah yake so ina fata Allah ya bani ladan faɗi ko kuma ya ba ku ladan saurare ko kuma ba mu ikon aiki da shi abinda ya zama kuskure ko karancin fahimta ko mantuwa Allah ya gafarta mana ni da ku gabaki ɗaya ina sake yin godiya a farko da ƙarshe ga Allah ubangiji madaukakin sarki wanda a cikin rahamarsa da ikonsa da kaddarawarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka ya Allah inda ka haɗa mu a nan Allah ka haɗa mu a cikin rahamarka ka haɗa mu a cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a ta musamman ga waɗanda suka ainihin wato gina wannan masallaci kamar shi wancan bawan Allah da aka ambata wanda mutumin kasar Qatar Allah ya saka mai da alkhairi Allah kuma ya amsa mishi sadakatul jariya dinsa sauran masu kula da wannan aiki na alkhairi sawa'un masu kula da shi ta hanyar shugabanci da gudanarwa da limanci da masu kula da shi ta harka ta hanyar bayar da kuɗaɗe don gudanarwa to Allah ya saka musu gaba ɗayansu da alkhairi Allah ya kai musu ladansu cikin mizaninsu na hasanat Allah ya ji ƴan iyayensu ya sa su gama da duniya lafiya godiya ta musamman gare ku masu saurare da kuma waɗanda suka gayyato mu su liman da su Malam Abubakar Siri da sauran ƴan uwa duka Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi